sound delicious, baby.
God, when do my touch? They attach with the hopes, the dreams. Nazama wanu abu arayua. Kush. Amma say they. Rayua tazo the kalu bale.
Got one rapper, better kusisi. What's up the BBM yada meme with the BC? Better Ike kulin yana gaban PC. We muzo mu kalla wasan shi.
Who is he?
Gashi chan. Way DJ AB.
Shin DJ ne?
It's or maybe. Ya kasa shiga uni dan yana ta failing jam. Ya fake ya karkace yana ta making jams.
Un kudi yake nema da maulaye a hada mishi dan harkar rapa arewa babu inda za ta kai shi.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka.
Wa alaikum salam, maza kai ne haka.
Dan Allah dube shi, yunwa duk ta buta ci shi. Duba yanda yake fama zufa sai ka ce an bi shi.
Kuna mu wakan shi in jume ne yake fadi. Dan da alamu gayan nan fa zai riga rana fadi.
Wa ba?
To ai this is nonsense.
Babu, wanda zai saurara dumbness. Ni din nan fa a gani na ba inda zashi. In bai flop ba, ko me kake so da ni zan mashi.
To shekaru sun ja. Amma AB ya iya ja da baya. Ya saki wagoki da dama. Ya hadu da manyan mawaka da duniya ta sani. Da kuma manya-manyan mutane. Ya shahara a fagen rapin a Afrika. Kuma ya tara miliyoyin mabiya da masoya.
Okay, yanzu da yayi blow ba laifi ya dan samu kudi.
Amma dai za su kare in bai tunani da wuri. Abin na daure mun kai yanda kanwa take san shi. Za ta iya kome ne dan dai kawai ta gan shi.
Haka ranan muka je kallon sa ai ko mun sha gudu.
Da ba enough security da ko sai mun sha bugu.
An ce ya siya wata mota
an shiga uku. Menene zai yi da motoci har guda uku? Asarat kuma mama yayi tsada.
Yo irin wannan motoci ai suna da arha.
Duba kaga irin life din da guy din nake affording.
Wai shine chicken brother?
A'ah, shine afford din.
Da ma ya rage ci dan duk ya zama chubby. Ya mai da yawo ya zama mai kaman hobby. Allah sade yana taimaka masu mami.
Ko duba mana baya yi ake kabari. But it's okay, it's totally cool. Sai wani girman kai yake yi dan ya ga ya gama school.
In ma yayi in ma bai ba duka yayi ma kansa.
Ko menene zai yi ni din nan ban taba san sa.
Idan ba a san ka ko ruwa ka fada za a ce ka ta da kura. Wani hasada ga mai rabo taki.